wasu daruruwan yan bindiga dauke da manyan bindigogi akan babura sama da 200 sun kai hari a yankin kamfanin bobi dake karamar hukumar Mariga ta jihar Niger Nigeria. Wasu daga cikin mazauna garin na kamfanin bobi dai sun ce akwai asarar rayuka a ciki har da jami'an tsaro da kuma ɗaya daga cikin waɗannan yan bindiga.
Sannan kuma sun cinna ma motar sojojin wuta, ko yaro wanda yake tare da sojojin dan banga ne biyu sai shi ma da kare shi da harbi can ma zanga mun yi.
Wallahi bala'i ne, Allah ya soka muna na barayin ga.
To wani hali ake ciki?
To yanzu haka dai sun halibi wani yaro guda a bati ga hannu, amma cikin mutanen su an yi nasarar kashe guda an kone shi. Sai sun dai halibi dan sanda, yan sanda biyu suka halba sun kashe yan banga biyu.
Wani yanayi kuke ciki to?
Yanzu ma sallar dai sai wasu su tsara gari, wasu su yi sallah, sannan wasu su koma.
To kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kwamishinan yan sandan jihar Alhaji Adamu Usman da ma kakakin yan sandan Wasiu Abiodun dukkaninsu ba su dauki waya ba. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari, kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya yi karin bayani.
Ana ta kara sojoji a wurin.
Na'am, to akwai rasa rayuka?
Eh, to a yanzu har yanzu ba mu samu tabbacin ko rayuka, ko an rasa rayuka ko ba a rasa ba, kuma an rasa ko gudana ba.
Mutanen yankin kamfanin bobin nan suna fargaban ma da wuya su iya kwana gidajensu, wani tabbaci za ku ba su?
Muna da tabbaci, domin yanzu ana nan ana ta kara tura sojoji, kuma sojoji na ta kara tura da alamun in Allah ya yarda za su shawo kan al'amarin, kuma za a samu galaba akan wannan yan.
A yanzu dai al'ummomin wannan yanki na arewacin jihar Niger mai iyaka da jihohin Kebbi, Zamfara da ma jihar Kaduna na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda waɗannan 'yan bindiga ke auka masu. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.